That's
Mazu Allah shi ne cewa inda ma shi da imamu ne kamar